بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم.
وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به ثم الذين يلونهم.
نعم. To yana daga cikin abin da yake wajibi ne a kanmu mu ƙudurci cewa anna khairul qurun, haƙiƙa mafifici daga cikin ƙarnannuka, wato daga cikin zamani wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta bayinsa wanda suka yi wannan zamanin. To zamanin da ya fi kowane zamani daraja tun daga halitta duniya har ya zuwa tashin alƙiyama, har ya zuwa kowa da kowa ya bar duniya. To zamanin ma'aiki alaihi salatu wassalam, wato shine ya fi kowane zamani daraja, shine ya fi kowane zamani nagarta, shine ya fi kowane zamani fadala, saboda a cikin shi ne wato afdalul khalqi inda Allah subhanahu wa ta'ala yake. Zamani na sahabbai wato shine khairul qurun, shi da yace allazina ra'aw rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam, wato mafificin karni daga cikin karnannuka shine karnin da wato suka ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sannan kuma suka yi imani da shi. Zamani na annabta wato zamani ne wanda yake mai girma ƙwarai da gaske, wanda yana da kai daraja, yana da kai fadala, wanda duk Allah subhanahu wa ta'ala bai saka shi a cikin wannan zamani ba daga cikin bayin Allah mumine. To kowa in dai a wannan al'ummar ce, to kowa zai kwankwada ne daga sauransu, ba wani wanda zai sha abin da yafi na sahabbai. Kowa zai sha ƙasa da nasu ne, kowa zai sha wato ƙurashin su ne. Su ne suka sha tun a lokacin abin yana cika fil, yana cika fafil, suka sha suka gama cikin su, sannan kuma suka shayar da tabi'ai, sannan su ma suka shayar da almajiran su irin su al-Imam Malik, sannan suka shayar da almajiran su su ma irin su al-Imam Bukhari, irin su al-Imam Ahmad ibn Hanbal, sannan su ma suka shayar da almajiran su irin su al-Imam Tirmidhi, irin su al-Imam Abu Abdurrahman Ahmad ibn Shu'aib An-Nasa'i, sannan su ma suka shayar da daliban su har ya zuwa dai abin ya iso zuwa gare mu. To wannan shine karni na sahabbai, wato karnin da yafi kowane karni daraja. Wato zamu dan yi tsokaci kadan akan abin da ya shafi wato rayuwa ta sahabbai, mu dan tattauna akan abin da ya shafi wato fadail, wanda malamai suka yi takawa akan littattafan su a cikin littattafan su akan sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam, da kuma ruguza magana ta waɗanda suke ganin cewa a cikin sahabbai na annabi akwai waɗanda ake ce da su baragurbi. Ba wani baragurbi a cikin sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam. Wato shi yasa na ɗan zo muku da waɗansu daga cikin maganganu na malamai a cikin littattafan su, wanda Sheikh Dr. Muhammad Ibn Matar Az-Zahrani a cikin littafinsa Ilmul Rijal Nash'atuhu wa tadawwuruhu min al-qarni al-awwal ila al-qarni at-tasi' al-hijri, wato ya kawo waɗansu daga ciki, wanda kuma na koma cikin waɗansu daga cikin littattafai irin su al-fatawa na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, wato wanda ya dan yi magana akai cikin mujalladi na 4, kuma da littafin al-kifaya na al-khatib al-Baghdadi, wanda shi ma yayi magana akan abin da ya shafi wato yanda Allah subhanahu wa ta'ala wato ya adalta sahabbai shi da kanshi, da kuma ma'aiki alaihi salatu wassalam yayi babi akan haka nan. Haka Sheikhul Islam a ƙarshen littafin sa As-Sarimul Maslul ala Shatimir Rasul, wato shi ma yayi bayani akan fadala ta sahabbai har ya kawo waɗansu maganganu na al-Imam Malik a ƙarshen littafin sa. Haka al-Imam Ibn Kathir a cikin littafin al-ba'ithul hasis, wato wanda yake magana Sheikh Tasari Ulumul Hadith, wato shi ma ya kawo wato fada'il na sahabbai, wanda a ciki zamu ga abubuwa da dama. Kuma daga ƙarshe wato akwai littafin da Sheikhul Islam ya yi shi Sukutum, wata irin risala wanda ya dasa mata fada'ilu Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, wanda zamu dan tattauna akai. Bayan shi kuma akwai wannan littafin na sharhin al-aqidatul wasitiyya, wanda al-imamu al-allama Muhammad Ahmad ibn Muhammad ibn Salama al-Azadi ya rubuta shi, da kuma sharhin babban malami Muhammad ibn Ala'iddin Ali ibn Muhammad ibn Abil Izzi al-Hanafi, wanda ya mai sharhi, wanda insha Allah ta'ala a ciki zamu tattauna akan mas'alolin da wato muka yi bayani akan, zamu tattauna akan su jiya. Babu ma jaa fi ta'dilillahi wa rasulihi lis-sahaba, wato wannan shine abin da al-Imam al-Khatib al-Baghdadi, wato Abu Bakar babban malami ne, wanda duk wani malami na hadisi wanda yayi rubutu to ya zai zamanto iyali ne a gare shi, an gane ko? Fa kullu man jaa ba'dahu iyaluna alayhi fi hadha al-fan, kamar yadda waɗansu daga cikin malaman hadisi wato suke faɗa, saboda yayi rubuce-rubuce a ɓangaren abin da ya shafi malaman hadisi, da kuma fadala ta neman hadisi, da kuma fadala ta sahabbai na ma'aike alaihi salatu wassalamu, yana da kwai littattafai a nan. Wato laqad adala Allahu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sahabata, wato haƙiƙa Allah subhanahu wa ta'ala shi da kanshi wato ya ce sahabbai adalai ne, hakanan manzon shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato shi ma ya ce sahabbai mutanen kirki ne, adalai ne, wato maganganunsu wato maganganu ne wanda suke ababan amsa. Fi ayatin kathiratin yakthuru iraduha, wato cikin ayoyi na alqur'ani waɗanda suna da yawa, wanda idan muka ce za mu koro su ga baki ɗaya, duk ayar da ta yi magana akan fadala ta sahabi wato za mu kawo ta, to ba zai iya yiwuwa ba a ce mu ƙare wato wannan mas'ala ɗin a yau da gobe da asabar da ladi da litinin da ma rana ce kafin mu shiga hadisi na ma'aike alaihi salatu wassalam, saboda ayoyin suna da kwai yawa a cikin alqur'ani, wanda wasu sun zo su radiyallahu anhum wa radu anhu, waɗansu kuma daga ƙarshe wa kullan wa'adallahu al-husna, waɗansu innal ladina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubadun, wato da makamantansu ayoyin suna da yawa, wa ahadith da kuma hadith wanda yas'ubu al-ityanu bi jami'iha fi hadha al-bahthi al-mutawadi', wanda dawwa da su ga baki daya zai yi wahala a zo da hadisan da suke magana akan wato sahabbai adalai ne a cikin dan karamin wannan wato wannan dan kokari wanda bai huce gona da iri ba, dan karami wato zai yi wahala a zo da shi. To yana daga cikin ayoyin da wato Allah subhanahu wa ta'ala ya adalta sahabbai da kanshi a cikin alqur'ani, fadar Allah ta'ala da yace wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal ansari wal ladina taba'uuhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu anhu wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dhalika al-fawzul 'azim, wato wannan ayar tana nuni akan cewa as-sabiquna al-awwaluna, wato waɗanda suka yi rigaye suka shiga musulunci na farko, wato jama'a ta sahabbai waɗanda suka shiga musulunci a farko farkon shi, daga cikin muhajirai da kuma mutanen Madina, da kuma waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa, to Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda da su. Idan aka ce Allah ya yarda da lamarin wani, ba wai shi bane wa mu ga cewa yana fantamawa ya sa biye le murje goma. Allah ya yarda da wani wato wani yana aikata abin da yake gamsar da Allah. Shi ma kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai mai goma ta arziki wa radu anhu wato radiyallahu anhum Allah ya yarda da su kuma su ma sun yarda da Allah saboda sakamako mai girma da zai ba su. Sannan kuma Allah ya ce wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Allah ta'ala ya tanada musu gidajen aljanna wanda koramu suke gudana a kalkashin sorayen bainunsu khalidina fiha abadan. Halin kasancewarsu suna ababan kaddarawa dawamar zama a cikin aljanna har abada, ba tunanin fitowa, ba tsuha, ba wahala, ba rashin lafiya, ba bacin rai. Zalikal fawzul azim. Wato wannan ayar idan kuka koma cikin tafsirin Ibn Kathir wato karkashin ta za ku ga yanda yayi bayani mai kyau akan dukkan wanda zaka ji ya zage sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam ko ya zage daya, to yana daga cikin alamomi na cewa wani ba mutumin kirki bane ko da ya suturtu da wata mazhaba. Yana daga cikin alamomin da suke nuni akan cewa wani wato zindigi ne. Kuma insha Allah akwai magana da zamu tarro da al-Imam Abu Zur'a Ar-Razi, ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi wanda yayi magana akan su. Sannan kuma da fadar Allah subhanahu wa ta'ala da yace ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa manittaba'aka minal mu'minin. Allah ta'ala wato a ma'aiki alaihi salatu wassalam lokacin a farko-farkon musulunci, lokacin da yake haduwa da kalubale daga wajen makiya, Allah ta'ala ya saukar mai da wannan ayoyin a cikin suratul anfal, wanda suratul anfal ita kuma ta yi bayani akan wato gwabje-gwabjen yaki, yakin Badar, yakin Uhudu da makamantansu, ta yi bayani akan su. Shine Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nabiyyu, ya kai wannan annabi mai girman daraja, hasbukallahu, wato Allah tabaraka wa ta'ala ya isar maka makircin masu makirci, muguwar aniyar masu muguwar aniya, Allah ta'ala zai kare ka. Wa manittaba'aka minal mu'minin, ana wa hasbu manittaba'aka minal mu'minin, kuma waɗanda suka bi ka daga cikin mu'mine su ma Allah ta'ala zai kare su daga makircin masu makirci, daga kutungwilal masu kutungwila, Allah ta'ala zai kare su. Wato wannan ayar ita ma tana nuni akan dukkan wanda yayi imani da ma'aiki alaihi salatu wassalam, to Allah ta'ala ya ɗauki nauyin zai kare shi daga ihwa'u shaytan, sannan kuma zai kare shi daga shirye-shiryen makirci na wani mai shirye makirci, da kuma fadar Allah ta'ala da yayi a cikin suratul hashr, lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwanan wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqashshu nafsihi fa ulaika humul muflihun. Sannan kuma Allah ya ce walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. A waɗannan ayoyin guda uku dukkanin su idan ka camne su suna magana akan ta'dilus sahaba, wato adaltawar da Allah subhanahu wa ta'ala yi wa sahabbai. To wannan idan ka koma ayoyi da dama a cikin Alkur'ani zaka ga hakan din. Allah ya ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'alan nas kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf. Da waɗansu daga cikin ayoyi wanda idan ka koma cikin littafin al-kifaya wato al-imam abubakar al-khatib al-baghdadi wato ya kawo shi a can malai yace amma min al-ahadith fa min zalika qawluhu alayhi salatu wassalam amma daga cikin hadisai wato yana daga cikin hadisan da suke nuni akan wato sahabbai na ma'aike alaihi salatu wassalam wato suna da kai kashe daga wajen ma'aike akan cewa su adalai ne su mutanen kirki ne an rawaito daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ta'ala ya kare yadda da shi Abdullahi dan Mas'ud yace hakika ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace khairu ummati ƙarni wato mafifici daga cikin wannan al'ummatawa zamanin da yafi kowane zamani daraja da nagarta daga cikin wannan al'ummatawa shine zamanin da nake ciki ba wani ƙarnin da za a zo da shi a nan gaba bayan na bar duniya wanda wannan ƙarnin kuma daraja shi da fadalar shi a wajen Allah ta'ala za ta kai wannan ƙarnin nawa thumma alladhina yalunahum sannan kuma ƙarnin da yake biye da na sahabbai shine ƙarnin tabi'ai wato shine ar-raqamu tsani wato lamba ta biyu daga cikin jerin wato ƙarnoni waɗanda suka fi kowanne daraja a wajen Allah subhanahu wata'ala thumma alladhina yalunahum sannan kuma wato ƙarnin da yake biye da ƙarnin tabi'ai shine ƙarnin atba'u tabi'i wato hadhihi al-qurun as-salasa al-mufaddala wato sune wato ƙarnin da ma'aike alaihi salatu wassalamu yayyabe su yana cewa mutane na kirki na wannan ƙarni ba za ka hada su ba da mutanen kirki wanda za su biyo bayan su manzo Allah ya ce thumma yaji'u qaumun tasbiqu aymanuhum shahadatuhum wa yashhaduna qabla an yustashhadu manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace sannan kuma waɗansu mutane za su zo su bayan wannan zamanin guda uku kenan bayan wannan ƙarnin uku to ƙarni a ƙarni shekara nawa shine ƙarni guda na'am na'am shekara 100 shine ƙarni guda kenan mutumin da ya baka shekara 100 ku yi ƙarni ɗaya da shi ba na'am to wannan shine abin da jumhurin sahabbai suka tafi akai wato duk al'ummar wannan ta ma'aike alaihi salatu wassalam wato yawancin su yan shekara 60 ne zuwa 70 kadan ne waɗanda suke gitta 70 su yi sama daga nan duk wanda kaga ya gitta 70 yayi sama to yana daga cikin shawaz an gane ko a amaru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yujawizu dhalika aw man yujuzu dhalika aw kama qala alayhi salatu wassalam kamar yanda al-imamu tirmidhi ya kawo a cikin littafinsa al-jami an gane ko to amma waɗannan suna ganin cewa ƙarni wato shekara 120 amma wannan gaskiya maganganu na ma'aike alaihi salatu wassalamu wato sun nuna cewa ƙarni shekara 100 ne kamar yanda hadisin Abdullahi dan Umar wanda yana cikin sahihain ya nuna manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wata rana zai yi wa sahabbai sallar isha'i sai ya jinkiri bai fito ba bayan ya fito don waɗansu masallatai har ma an gama salloli an yi barci amma ƴan masallacin shi suna nan a tsaye suna jiran hutowar shi Allah bayan ya gama sallah ya ce to ara'aytakum laylatakum hadhihi fa inna ra'sa mi'ati sanatin la yabqa mimman huwa ala zahril ardi ahadun la yabqa mimman huwa ala zahril ardi al-yawma ahadun Allah ya ce to daga cikin nasiha da wa'azi da ya yi musu ya ce ku kula da kyau ku lura ku lissafi wannan kwanakin wannan daren ku lissafa shi ku doki lissafi daga yau duk wanda yake da rai a yanzu a duniya to nan da shekara 100 babu shi duk ko yau aka haife shi manzo Allah ya ce nan da shekara 100 babu shi an gane ko in dai shekara 100 ta zo mai babu shi to suka ce da haka karni guda shine shekara 100 an gane ko to kenan shekara 300 wannan su ne al-qurunul mufaddala wanda kuma waɗansu idan aka ce al-mutaqaddimuna ana nufin malaman da suke cikin wannan al-qurunul mufaddala din an gane ku al-mutaakhiruna kuma su ne waɗanda ba sa cikin waɗannan al-qurunul mufaddala din in aka ce al-mutaqaddimuna sun yi magana akan mas'alan nan ba a malikiya nake nufi ba a bangaren abin da ya shafi hukunci akwai al-mutaqaddimun da al-mutaakhirun ga abinda al-mutaqaddimun suka tafi akai to shine daga karni na 1 2 3 nan kenan zuwa shekara ta 300 to daga shekara ta 300 kamar yanda al-Imam az-Zahabi wato a cikin littafin Tazkiratul Hufaz ko wani daga cikin littattafan sa wato yayi bayani akan wannan al-hadd al-haddul fasil bain al-mutaqaddimina wal-mutaakhirin je shine rasu 300 sana wato shekara 300 duk wanda ya zamanto baya daga cikin malaman da suke cikin wannan karnin to zaka sa shine cikin al-mutaakhiruna wannan yana ga lokacin da muke karanta ruwatul hadith wa tabaqatuhum a jami'a ko tadwinus sunna lokacin da ake mana ita wato anan ne muka dan yi wannan basin an gane ko manzo Allah ya ce tsumma yaji'u qaumun sannan kuma waɗansu mutane za su zo su wanda tasbiqu aymanuhum shahadatuhum wanda rantsoyinsu za su dinga wato rigayar shedarsu an gane ku wato za su dinga fada rantsuwa akan abin da basu gani ba basu ji ba abinda ba a gabanka aka yi ba amma kuma ka ga har kana da ikon da zaka iya rantsuwa akan ka baiwa wannan abin kariya an gane ku shine tasbiqu aymanuhum shahadatuhum manzo Allah ya ce kuma wayashhaduna qabla an yustashhadu za su dinga zuwa su dinga ba da shaida kafin a neme su kawai saboda neman guri yanzu ce Alhaji ai ni ma ina na kai wannan abu ba neman shi akai ba komai ba kawai saboda neman guri manzo Allah ya ce to wannan mutanen za su zo su to a yanzu ga akwai irin waɗannan dayawa masu neman guri wanda baka yi tunanin wato wannan abun a gaban su akai ba amma za ga wata rantsuwar da wani zai ko wanda akai a gaban shi wannan abun iyakacin rantsuwar da zai yi kenan to ana samu irin waɗannan musamman a yanzu da al'amuran suka daburce suka ja baya sosai da kuma fadar ma'aiki alaihi salatu wassalam manzo Allah ya ce la tasubbu ashabi wato kadda ku gaya wa sahabbaina magana duk yanda ake ciki duk rintsi kadda ku kuskura ku gaya wa sahabbaina magana to zagin sahabbai kashi uku ne akwai wanda kai tsaye yana fitar da mutum daga cikin musulunci kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya faɗa akwai wanda kai tsaye mutum idan yayi ya fitar da shi daga cikin musulunci irin yace sahabi mutumin banza ne lalatacce ne wannan yana fitar da mutum daga cikin musulunci an gane ko matukar wato wannan zagin wato zai yi suka ne a cikin wato mutuncin sahabi yana fitar da mutum daga cikin addini na musulunci matukar ba sahabi bane ya ga wa sahabi dan uwan shi wani yanzu kawai ya dauki wata magana wanda take kakkausa ya ga wa sahabi to wannan maganar awo uku gare ta amma ya zamanto kafiri ne wannan mutumin akwai maganganun daga ya faɗe su akan sahabbai wato za a kafirta shi saboda Allah ta'ala wato ya kawo sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalamu a wannan zamanin kamar yadda zamu gani akan maganar Abdullahi dan Mas'ud kuma a ƙarshe cikin suratul Fath Allah ta'ala zai ce mai liyaghiza bihimul kuffar wato dukkan wanda ya faɗi wata magana wanda kawai saboda akwai wani kulli tsakankanin shi da wani sahabi ne, to shi ma zai iya shiga karkashin wannan ayar. Ai su al-Imam Malik basu sassauta ba a wannan bangaren, wallahi sun ba da zafi sosai a bangaren mutun ya ci mutuncin sahabbai. Za mu ga maganar shi insha Allah ta'ala. An gane ko? To dan haka duk wanda yake gaya wa sahabi magana, to wannan maganar ta farko kenan, wannan yana fita daga addini na musulunci. Na biyu, irin ya siffanta sahabi da wata siffa wanda ba za a ce ya fita daga addini na musulunci ba, amma yana da kyau a ladabtar da shi, a nuna mai sahabbai ba irin shi bane. Yazo ya ce kai sahabi wani marowaci ne, ai gashi an rawaito a hadisi kaza, wani yazo ya nemi taimako a wajen shi ya hana shi, kuma daga ƙarshe bayan ya shiri ya huddo abun wannan ya nuna mutane ya ce yana da shi hana shi ne. Irin waɗannan ya ce kawai wani marowaci ne, daga cikin sahabbai akwai marowata, ko ya ce a kai wani daga cikin sahabbai ai baya da ilimi. Wannan suka ne, amma baya fitar da mutum daga cikin addini na musulunci idan ya faɗi haka, amma za a ɗan yi mai ta'aziri, a ɗan ba shi kashi da kyau. An gane ko? To akwai kuma irin wanda zai gaya wa sahabi magana, wanda ita maganar ba ta kai maganar da za a ɗan fitar da shi daga cikin addini na musulunci ba, kuma ta ɗan fi wannan zafi. To shine Sheikhul Islam yace, to wannan shine gurin da malamai suka yi sabani, shin wane wanda ya faɗi wannan maganar mummuna ga sahabi kafiri ne ko ba kafiri bane? Amma dai za mu ga maganganun al-Imam Malik insha Allah ta'ala, wanda duka cikin littafin As-Sarimul Maslul ala Shatimir Rasul a ƙarshen littafin, wato yayi bayani akan su, kuma cikin fatawansa juz'i na 4 insha Allah ta'ala, idan kuka leka can bangaren abin da ya shafi wato tafdilus sahaba, wato za ku ga yanda Sheikhul Islam ya bayani a can insha Allah ta'ala. Manzo Allah ya ce kadda wato ku zagi sahabbaina, kadda ku ci mutuncinsu. Fa wallazi nafsi biyadihi, manzo Allah ya ce ina rantsuwa da sarkin da raina yake hannunsa, shine Allah tabaraka wa ta'ala, ina rantsuwa da Ubangiji, law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban, mazala ce da a ce haƙiƙa ɗaya daga cikin ku zai kashe kwatamkacin dutsen Uhudu na dinari ya bayar da shi kawai saboda Allah, kuma yayi da ikhlasi, ba dan a ce wane yana da ba, yayi kayan shi dan Allah ba dan mutane su yabe shi ba. Mazala ce to wallahi da a ce kowa daga cikin ku zai kashe irin wannan dukiyar, ba wai da kuɗi saifa ba, ba da naira ba, da zinari. Manzo Allah ya ce ma adraka mudda ahadi wala ba zai riski ko da mudun ɗayansu ba, gwargwadon yadda ɗayansu zai ɗauki mudu ɗaya na abinci ya bada sadaka. Ya fi wannan mutum ya ciyar da dutsen Uhudu lada a wajen Allah, wala nasifahu ba, haka nan rabin shi ma ba zai kai ba. Mudu bai huce murhi ɗaya. To sahabi ya ciyar da murhi ɗaya, kai ka ciyar da dutsen Uhudu. Manzo Allah ya ce murhin wannan nashi Allah ya fi son shi sama da wannan dutsen Uhudun naka na zinari. To wa ka taɓa gani yanzu a rayuwa, a tarihi ma ka taɓa jin mutumin da aka ce ya ciyar da abinci wanda girman shi ya kai dutsen Uhudu a yawa, maranta na zinari? Ba wanda Allah ta'ala ya mallaka mai dukiyar da ta kai tarin dutsen Uhudu a yawa na kuɗi. An gane ko? Kenan, wannan yana nuni akan cewa in dukkan abin da ka mallaka za ka ciyar, to iyakacin kyautarka a wajen Allah ba za ta kai iyakacin wato sahabi ya ɗauki cikin hannu na abinci bai bada lada. To wani sahabin an rawaito irin su Usman ɗan Affan, wato abinda suka yi wa addini na musulunci, wato ba wani wanda ya yi wa addini na musulunci gata bayan su kamar yadda suka wa addini musulunci hidima. Usman ɗan Affan a lokacin da mutane suke cikin ƙaƙanikayi ta matsalar ruwa, ya je shi ya siyi wata rijiya, wanda rijiyar nan da an hana musulmai su sha ruwanta, to dalilin haka ruwa ya tsinkewa musulmai yake musu wahala. ya je shi da sai ga Usman ne zai siye ta suka sa mai tsada da kyau ya siye ta da ƙarshe aka zo aka tambaye shi to ya za a raka shan ruwan nawa za a raka bayarwa yace a ni ma sai nayi tsada sosai yanda ba a muni ragi ba a wajen saida ta yace shi ma shi yayi tsada kace Usman a tausasa yace eh tausasa wani kenan shine ayi tsadar da kyau shine washe gari an zo za a dauki ruwa yace kowa ya dauka fi sabilillah aka ce kace za ka yi tsada yace ai shine tsadar kenan yace nayi ciniki da wanda zai lillimka mini abin da na siya da ita an gane ko hadith ne na cikin Bukhari yana cikin Muslim an gane ko kuma kisar haka cikin Sahih Bukhari ta zo ta an gane ga irin su Abdurrahman dan Aufuna dukiyar shi ya kasa gida biyu dirhami 8000 gare shi ya kawo dirhami 4000 gaban Annabi yace wannan ya Rasulullahi a shirya a tafi yaki da shi yace na aje dirhami 4000 a gidana na zo da dirhami 4000 dirhami 4000 a aikin Allah da shi dirhami 4000 da ni da iyali na mu ci shi Allah ce barakallahu laka fima a'taita wa fima amsakta ga Usman dan Affan da za ta fi yakin Tabuka lokacin da ake cikin matsalar yunwa da rashin abinci sai da ya shirya dawakai da raƙuma sai da ya ba da dubu to irin waɗannan sahabbai raka ce suna da ruwa akwai wanda har a yanzu Usman dan Affan Allah ta'ala ya kare yadda da shi wato bai fita ba daga cikin wato zargin su da kuma zagin su wanda suke ganin cewa Usman dan Affan yana daga cikin mutanen da ba su da adalci wato an yakin Uhudu a ranar yakin Uhudu ya tsere tunda da aka rawaito baya daga cikin wanda suka tabbata lokacin da aka tsere shi ma tserewa ya an rawaito a sulhul hudaybiya wa bai'atur ridwan wanda laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka bai je yi wa annabi ita ba an rawaito lokacin da za a fita yakin Badar bai tafi ba suka ce to ina kuma girma mashin da kuke kama mashin da kuke Abdullahi dan Abbas yace ku zama da dukkan sai na ba ku amsa yace Badar an fita yakin Badar lokacin matar shi ba ta da lafiya Annabi yace mishi ya zauna a gida da shi da wanda ya tafi din daya yace kun yadda da Annabi ko ku yadda bai ce to ya faɗi haka na yace sulhul hudaybiya da akai wannan bai'atul ridwan da akai bai'atul hudaybiya din nan ai duk waɗanda suka zo gurin Annabi a wannan lokacin ba wani wanda Annabi ma ya ji dadin lamari da shi kamar Usman tunda shi ya aika ya je shi cikin mushrikai ya je su tattauna da shi to a lokacin nan ne aka mishi wannan ya tafi aikin shi ne aka mishi wannan yace kuma yakin Uhud da kuke nuni akan cewa ya tsere yace ina da yakinin Allah ya gafarta mishi yace ko za ku ja da ayal Allah innal ladhina tawallaw minkum yawmal taqal jama'ani inna mustazallahum ash-shaytanu bi ba'di ma kasabu wa laqad afallahu anhum to bayan Allah yace ya yafe musu kuma wata magana ce zaki wa laqad afallahu anhum inna Allaha ghafurun halim kuma yanzu ka raka zancan wai kai akwai maganganu da dama to Usman dan Affan yayi abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma barra Usman ma fa'ala ba'da al-yawm duk abin da Usman zai aikata na laifi ba zai kawo mai cikas kin shiga aljanna ba an gane ku saboda yayi manzo Allah ya jinjina ya ce sai da ya kwana yana wa Usman dan Affan addu'a to hadisin Abu Sa'id al-Khudri ya kawo shi cikin at-taqasim wal anwa wato na sayyubun hibban ko wani abu makamanci haka na dai dan manta hadisin ko a cikin wani littafi ne yake amma al-imamu az-zuhaili cikin littafin at-tafsirul munir fil aqidati wa shari'ati wal manhaj wato ya kawo wannan hadisin a kalkashin matsal ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kama tsali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin 100 habba والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون اموالا في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون واتو suka ce ta sauka ne akan aya akan waɗannan sabon guda biyu Abdulrahman dan Auf da Usman dan Affan Allah ta'ala ya kare da su an gane ko to wato sahabbai na ma'aiki sun ba da matukar kokarin su a lokacin da musulunci yake buƙatar kokari yake buƙatar a taimaka mai ba a yanzu ba a yanzu wani musuluncin shi inda a ce irin a zamanin sahabbai wani ba zai shiga musulunci ba a ce a huta yaƙi yayi sabon amari a army cha zai kala yi irin wannan cha zai in dai aljanna in yau ake raba aljanna yace a kurce sunana an gane ko to dan haka al-imamu al-khatib yace idan fa adalatu as-sahaba sabitatun ma'lumatun bi ta'dili llahi lahum wa ikhbarihi an taharatihim wa ikhtiyarihi lahum fi nas al-qur'an wato adalar sahabbai a tabbace take kuma sananniya ce saboda Allah tabaraka wa ta'ala wato shine ya saka su su zamanto adalai din kuma shine ya bada labari dangane da su din tsarkakakku ne kuma shine ya bada labari dangane shine ya zabe su su zamanto wato sune abokanan hulda na annabin shi adabin da yafi kowa daraja ya za a yi mutumin da yafi kowa daraja a wajen Allah kuma Allah ya hada shi da abokai wanda suke marasa alkhairi an gane ko shine ayi tuwon girma niyan nama imana yanda za a ce wane yanda yake da takatsantsan duk wani wanda ka ganshi tare da shi to wannan mutumin mutumin kirki ne to za a yi kuma yanzu annabi karaka jan ka ce wane daga cikin sahabban shi ai yana mushi sabula ne wane daga cikin sahabban shi al-Imam Malik yace irin waɗannan mutanen so ne suke su yi suka a cikin annabin naku to amma ba za su iya suka a cikin annabin naku ba kai tsaye sai suke so su soke abokan zaman shi ta ce wani mutumin banza ne wani kaza ne wani kaza ne saboda daga ƙarshe a ce rajulu su'in wato lahu ashabu su'in walau kana rajulan salihan lakana ashabuhu salihin da a ce ai mutumin banza ne shi yasa zamanto yana da koyi abokan banza da mutumin kirki ne ai da abokan shi mutaren kirki za su zamanto to suna so ne su yi suka cikin annabin naku shi yasa wato suka fito da haka nan za mu ga magana shi insha Allah ta'ala ala annahu law lam yarid minallahi azza wa jalla wa rasulihi fihim shay'un amma zakarnahu yace da a ce ma a kaddara mu a ce da a ce ba wata aya ko wani hadisi wanda yazo daga wajen Allah subhanahu wataala aya daga wajen Allah hadisi daga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake magana akan fadala ta sahabbai da kuma cewa sahabbai adalai ne la aujabatil halul lati kanu alaiha min alhijrati wal jihadi wan nusrati wa badalil muhji wal amwali wa qatlil abai wal aulad wal munasahati fi ddin wa quwwati al iman wal yaqin al qada'a ala adalatihim wal i'tiqad li nazahatihim wato da a ce babu ma wadannan to da halin da suke kai da halin da suke kai na nagarta halin da suke kai na hijira da suke yi da yaƙi da suka yi cikin ɗaukaka addini na musulunci da taimakawa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da suka yi da kuma bayar da wato kawunan su da suka yi da dukiyoyin su wajen ɗaukaka addinin Allah da kuma kashewa waɗansu daga cikin sahabbai na annabi sun kashe iyayensu saboda sun nuna ƙiyayyarsu ga annabi a fili karara da kuma kashewa ƴaƴansu waɗansu daga cikin sahabbai sun kashe ƴaƴansu saboda ƴaƴansu sun nuna ba sa yi da annabi da kuma yi wa junansu nasiha da suke yi a cikin addini da kuma ƙarfin imani da yaqini da suke da kai to da wannan ya wajibta a yanki a ce tabbas sahabbai adalai ne abinda aka samu suna yi koda Allah bai yi magana yayin shiru akan su ba koda ba wani hadisi da Annabi yayi magana ya kyale mutane to masu hankali da ya kamata su ce tabbas sahabbai mutanen kirki wannan abinda suka yi ta aikatawa wanda suka nuna rayuwar Annabi tafi rayuwar su tafi rayuwar iyayensu tafi rayuwar ƴaƴansu wanda za ka ga wani duk fafutukar da yake ba wai dan kanshi ba yake wani in dan kanshi ne bai yi ba saboda yana da kai iyaye masu karamin ƙarfi a gida a zaune shi yasa yake kai ka wannan wani kuma za ga ya tare iyali ne ga mata ga diya sun fi goma shine yasa yake wannan abu amma inda a karan kanshi ne shi ba zai bi wannan abu to amma suka ce in dai alakar su da annabi wato ba mai kyau bace suka ce sun yake zumunci da su an gane ko wannan zamu ga haka sosai idan kana karanta littattafai na hadisi wato za ga wani ga Sa'ad ibn Abi Waqqas na mahaifiya yadda Allah ya umarni da ayi mata biyayya amma ta zo ta wannan mahaifiya ta shi lokacin da Sa'ad ya musulunta tace kawai dole sai ya kafirce wa annabi yace mama ki haƙuri tace a ita wa yanzu ta yi alƙawari ma ba za ta ci ba ba za ta sha ba matukar bai kafirce wa annabi ba zuwa gurin annabi da yake in ba fasawa yayi ba to wallahi ba za ta ci abinci ba za ta sha abin sha ba mun san inda uwa take da kai girman haƙi akan danta to amma Sa'ad ibn Abi Waqqas yace mata to mama yau kuma ina ga lokacin ki ne yayi tauni bata ci ba bata sha ba washe gari tauni bata ci ba bata sha ba ta fara suma a rana ta uku da ya shigo yace mama yace wallahi in rai dari gare ki yau ɗaya ya huta gobe ɗaya ya huta hal aje na gomiya tara da tara a ce sauran ɗaya ɗaya ne zai huta yace wallahi sun huta duka ba zan kafurce wa Muhammadu ba yace da'a a gare ki ana yin da'a ne ga al-makhluq fi da'atillah amma ba a yin da'a ga al-makhluq fi ma'asiyatillah wato wannan saba wa Allah ne in hada bautar wani da Allah wannan shirka ce to Allah yayi umarni da ɗayan tashi da ibada to kuma ki ce in saba wa annabin shi abunda ba zai yi ba wanda a ce dalili na kika bar duniya a kira yo shi a mishi nasiha yayin shi da kannin shi da ɗan uwan mamar shi su zo su haba Sa'ad so kake ka kashe mamar ta ka ita ka dai ce he sun kare ya shiga daga nan ya huta daga nan ya tashi kuma ya tafi uzurin shi daga ƙarshe da yazo abin da ya gaya mata da ta ga abin nashi mai ƙarfi ne sai ta ci abinci ce da ki za mu rayu gawa biyu an gane ko to daya kenan wannan ga Abubakar na Abubakar lokacin kafin dan shi ya musulunta taiwa annabi ya je ya kashe dan shi annabi ya ce a kyale shi yace a yace ni na raba kafa da shi na raba hanya da shi yace me zan bashi ga Umar dan Khattab a lokacin da ya musulunta duk da aka zo daga yakin Badar wadanda aka kamo nasu ƴan uwansu tai kowa hada shi da dan uwan shi ya kashe shi ba wai ka hada shi da wani bai kashe shi makina aliyya mina ji kowa duk wanda kasancewa tsakanin wane da wane ya da kane ne ko da da uba ne in dan shine musulmi uban kafiri hada dan da uban ya kashe shi eh wannan shine adalci to wannan abubuwan da suka yanzu kai yanzu ba wai danka ba ko abokinka akan musulunci ba za ka iya kashe shi ba amma yanzu ka raka ja da sahabbai na annabi wanda sun yi gwagwarmaya sun nuna cewa musulunci ne a gabansu ba wai wato taqiya ba wani lokacin taqiya ce kuma ke wani lokacin a gaban wayancan sai mu nuna mu nasu ne in muka dawo nan kuma mu zazzage su mutanen maza ba za kaza ba sa kaza wannan taqiya kenan an gane ko to ita kuma taqiya ba ka yi ta sai lokacin da aka bukatar da kai an gane yace to da a ce ba wata aya wanda Allah ya kawo wanda take magana akan sahabbai mutanen kirki ne ba wani hadisi wanda annabi a cikin wannan hadisi yace sahabbai mutanen kirki ne yace to da halin da suke kai na wannan nagarta din da yanda suke yi wa junansu nasiha da yanda kuma suke da kai karfin imani da yanda suka yarda da cewa Allah ta'ala shine mai yin komai da komai sun dogara da shi da kuma yanda suka ciyar da dukiyoyinsu da kawunansu cikin daukaka addinin Allah a lokacin zafi da lokacin sanyi da lokacin bazara da lokacin yalwa da lokacin kunci to yace wallahi da ya wajibi ta a ce mun tabbatar da cewa su adalai ne ba nasi ba komai mu ce kawai wayannan mutanen kirki ne irin yanzu mutumin da zaka adalta shi ka ce wannan mutumin kirki ne ba wata aya da ta sauko tace wannan nan da kace mutumin kirki ne mutumin kirki ne amma kawai saboda gogormayar da yayi ka san wannan mutumin kirki ne yace to wallahi da mun faɗa haka wali i'tiqada li nazahatihim da kuma kudircewa da wato su din tsarkakakku ne wa annahum afdalu min jami'il mu'addilin wato duk waɗansu malamai da za su zo su bayan su wato sun fi su sahabbai sun fi su wato duk wani malami wanda ake ce da shi wannan mutumin kirki ne mai nagarta ne babban malami ne to kasa yake da darajar sahabbai kowane ne shi wal muzakkina alladhina yaji'una min ba'dihim da kuma waɗanda suke wato adalta waɗansu idan aka ce al mu'addalin sune malaman da aka adalta su da kuma masu alkakewar su ma kansu akwai malaman jarh wa ta'dil wanda shi ma insha Allah ta'ala ilimi ne mai zaman kanshi ilmul jarh wa ta'dil to anan za ku gane abin da ake nufi da wannan alladhina yaji'una min ba'dihim waɗanda suke zawwa bayan sahabbai duk waɗanda za su zo bayan sahabbai na malamai irin su al-Imam Malik kaga al-Imam Malik in kana saka masu tsantsani a gudun duniya da nagarta zaka sayo shi ciki to bayan da za a yi ka hada faralar shi da faralar Abubakar bayan da za a yi ka hada darajar shi da darajar Aliyu bayan da za a yi ka hada darajar shi da darajar Anas dan Malik wato waɗannan dukkaninsu sun mai faufau an gane ko irin tilka ummatun kada khalat la hama kasabat walakum ma kasabtu to haka zaka bada wannan hukunci yanda a yanzu zaka ji a ranka wani in ya ga wa al-Imam Malik magana to ya zaman to yanda zaka ji a ranka in aka ga wa Anas dan Malik magana ko aka ci mutuncin Jabir dan Abdullahi ko aka ci mutuncin Abu Sa'id al-Khudri to hakan din ya fi tasiri a cikin zuciyarka sama da yadda za a ga wa al-Imam Malik kaga al-Imam Malik shi ma yana daga cikin al-qurun al-mufaddala amma shi yana daga cikin karni na ƙarshe an gane ko ba za ka hada shi da waɗanda suka hadu da annabi ba suka yi zamani da shi an gane ko kowa wato yana da kai fadala amma dukkan wanda zai biyo bayan sahabbai in dai a wajen farala ne to kasa yake da su abadal abidi ne yace har abada ba wai zancen karin nan guda uku ba har abada duk wani mutumin kirkin da zai zo shi bayan su to kasa yake da su hada mazhabu ka fatil ulama'i wa man yu'taddu bi qawlihi min al-fuqaha'i yace wannan ita ce mazhabar dukkan malamai gabaki daya na hadisi malaman hadisi gabaki daya wato aka suka tafi akai da kuma waɗanda ake ɗaukan maganar su daga cikin malaman fiqh kowa haka ya tafi akai al-Imam Abubakar al-Khatib al-Baghdadi yace akhbarana Abu Mansur Muhammad ibn Isa al-Hamdani qala hadathana Salih ibn Ahmad al-Hafiz qala sami'tu Ahmad ibn Muhammad ibn Sulaiman al-Tustari yaqul سمعت أبا زرعة الرازي يقول إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلم أنه زنديق أبو زرعة الرازي يتي إذن كغمت إذن كغمت ينا وتويدا كسك أنت ونصحابي دك چكين صحابين ما أيتين الله إذن حرك غواني wato yana kaskanta wani daga cikin sahabbai na ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam to kasance wannan mutumin zindiki ne Abu Zur'at ar-Razi haka ya fada kuma yana da koyi dalili na ayoyi da hadisi na ma'aiki alaihi salatu wassalam yace dan me na fada haka yace wa zalika anna ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama indana haqqun yace dalilin da yasa na fada haka saboda ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam gaskiya ne a wajen Allah ta'ala ne ya turo shi jakada ne na Allah mun yarda da haka wal qur'ana haqqun yace kuma haqiqa alqur'ani gaskiya ne Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da shi akan annabin shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace to wa inna ma adda ilaina hadha alqur'ana was sunana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace to haƙiƙa sahabbai na ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sune suka koyar da mu wato tabi'ai kenan sune suka koyar da mu alqur'ani sune suka koyar da mu sunna ta ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam. Haka ne ko ba haka bane? Ba annabi ya koyar da tabi'ai alqur'ani ba, ba annabi ya koyar da tabi'ai sunna ba. Wanda suka koyar da tabi'ai hadisi da alqur'ani sune sahabbai na annabi. Yace to wa inna ma yuriduna an yujarrihu shuhudana li yubtilu alkitaba was sunna. Abinda suke nufi kadai shine suna nufin wato su ce waɗannan malaman namu ba mutanen kirki bane, su jarraha mana malaman mu dan su ruguza waɗansu ayoyi na alqur'ani, su ruguza wata sunna ta ma'aiki alayhi salatu wassalam. In suka ce Anas dan Malik ba mutumin kirki bane, yanzu duk ruwayar da Anas dan Malik yazo da ita a Bukhari take, a Muslim aina ne, za a yi wadi da ita. An gane ku? Duk ayar da aka ce wani lokacin da ake tattara ayoyi shine kadai kadai ta da ita, to za a ce ita ma a yi wadi da ita a barta. Daga ƙarshe kaga sun jarraha maluman namu, sannan kuma sun ruguza wani kaso na sunna ta ma'aiki alayhi salatu wassalam, sannan kuma sun ruguza waɗansu ayoyi na alqur'ani. Har su dinga cewa ma a alqur'ani yanzu akwai waɗansu ayoyi da babu, hal yanzu ba cikakke bane. An gane ku? Ya ce to kaga wal jarhu bihim aula, wato ka ce su ne mutanen banzan ba sahabban Annabi ba, shi ne fi dacewa. Wanda ka je yana cin mutuncin sahabi, ka ce shi ne mutumin banzan ba sahabi ba, shi ya fi dacewa da ya zama mutumin banza, saboda ba wata aya ko hadisi wanda ta ce shi mutumin kirki ne. Amma mutumin da Allah ya ce mishi mutumin kirki ne, dan wane ya zo ya ce mutumin banza ne kuma za ka yadda? Allah da ya alamu kha'inatul a'yuni wa ma tukhfi as-sudur, sannan kuma wa asirru qawlakum aw yajharu bihi innahu alimun bi dhati as-sudur ala ya'lamu man khalaqahu huwa al-latiful khabir. Duk kana ganin waɗanda a cikin alqur'ani, amma wani yazo shi ya ce wai sahabi wani ba mutumin kirki bane, amma har ka dinga lura da abin da yake faɗa ka ce kai da dalilai ho a cikin maganganun shi. Allah ya ce mutanen kirki ne, kuma shi yazo da wata shubuhohin shi raka zancan karaka cewa wai ai da dalilan shi. Ai duk wanda zai ce maka Jabir ko Abu Sa'id al-Khudri ko Nana Aisha, al-Imam Malik ya ce man sabba Aishata faqad kafara. Yace duk wanda ya zagi Nana Aisha ya fita daga musulunci. Ce duk wanda ya jefi Nana Aisha daga abin da Allah Ta'ala ya barantar da ita ko ya ce ya kafirta. Yace dan ba wai yace amma kuma duk wanda ya zagi Abubakar a ladabtar da shi bai fita daga addinin da musulunci. Aka tambaye shi dalili, yace to ai Allah ya ce ya'idhukumullahu an ta'udu li mithlihi abadan in kuntum mu'minina. Kenan in kaga mutum yana komawa ya shiga cikin haƙƙin Nana Aisha ya ci mutuncin ta ya zage ta yace ita kaza ce ita kaza ce, to ba mu'mini bane. Amma wanda ya zage Abubakar zai iya yiwa mu'mini ne, zai iya yiwa musulmi ne, amma aladabtar da shi. An gane ku? Wanda ita ma fatawa ce daga Imam Malik. To dan haka wal jarhu bihim aula wa hum sanadiqatu, wato ka riskar da wato rashin nagarta ga su waɗannan mutane ko mun malumtar su, to shine yafi dacewa, kuma su zindiƙai ne. An gane ku? Wato wannan shine abin da Abu Zur'a Ar-Razi Allah Ta'ala ya ji kansa da rahama ya faɗa. Ina ga wato wannan shine a takaice abin da na dan ciro kaɗan daga cikin littafin Al-Kifaya da kuma waɗansu ziyadat kaɗan wanda ba za a karasa ba. A gaba kuma insha Allah Ta'ala za mu tashi da kan Malam Al-Hafiz Ibn Kathir a cikin littafinsa Ikhtisar Ulum Al-Hadith, yanda ya bayani game da a cikin An-Naw'u Tasi'u wa Thalathun Ma'rifatu As-Sahaba radiyallahu anhum ajma'in. An gane ku? Alhamdulillah, al-ilmu indahu subhanahu wa ta'ala, wa bi hadha al-qadar kifaya.